Dan wasan Manchester United, Anthony Martial, ɗan shekara 20, ya bayyana rashin jin daɗinsa bisa canja masa riga mai lamba 9 zuwa lamba 11 a ƙungiyar ta Manchester United. Martial ɗin ya nuna ɓacin ransa ne ta kafar sada zumunci Twitter, inda yake sanye da rigar Manchester United mai lamba 9 wanda ya saba sawa. Fatin da ta wuce nan ne, samun tsoron da ƙungiyar ta Manchester United Jose Mourinho ya gudanar da wani garan bawu na canjawa wasu ɗan wasan lambar rigunar da suke sawa a Manchester United, inda aka ba wa Martial lamba 11 sakamakon lamba 9 da ya saba sawa. Shi kuwa lamba 9 da Martial ya saba sawa aka ba wa Zlatan Ibrahimovic, sabon ɗan wasan Manchester United da ya zo daga PSG. Ta gefe guda kuwa, Jose Mourinho ya ce ‘yan wasan Manchester United dole ne su masa biyayya ko kuma su bar ƙungiyar. A Najeriya kuwa, jiya shugaban hukumar kula da ƙwallon ƙafa na duniya FIFA Infantino ya kawo ziyara tare da sakatariyar hukumar FIFA Mrs. Fatima Samaura, inda suka samu tarba daga shugaban hukumar wasannin ƙwallon ƙafa na Najeriya NFF Ahmadu Fene da wasu manyan jigajigan hukumar na NFF da wasu shugabannin FA na ƙasashe 17, inda aka tarbe shi a filin jirgin sama na tunawa da Dr. Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Ana sa ran shugaban na FIFA yau zai kai ziyara fadar shugaban ƙasar Nigeria Muhammadu Buhari don tattauna bisa wasu lamura da suka shafi ƙwallon ƙafa, inda daga bisani za a karrama shi wajen buga masa wasan ƙwallon ƙafa na ‘yan ƙasar shekara 13 a filin wasa da ke Abuja. Huta lafiya.